wata al'ada da aka saba gani a wannan taron majalisar ɗinkin duniya ita ce gudanar da zanga-zanga akan damuwa da mutane ke da su a kasashen su da zamar duniya za ta shaidi halin da ake ciki a kasashen nasu. Yayin da dan isa gaban ofishin jakadancin Najeriya da ke kusa da ginin majalisar ɗinkin duniya a birnin New York, na samu gungun wasu 'yan Najeriya da ke ihu kamar haka:
One Nigeria!
One Nigeria!
Stronger together!
Stronger together!
Suna cewa ne Najeriya guda ta fi ƙarfi. Dalili kenan kuma da yasa na tambayi Malam Hassan Sallau Jibiya, shugaban waɗanda suka shirya wannan taron zanga-zanga, ko menene manufarsu?
Wannan zanga-zanga mun yi ta ne mun fito mu nuna goyon baya ga ƙasarmu Najeriya, kuma da kira cewa gara mu zauna ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, da a ce za a rarraba ƙasa kashi-kashi. Saboda yanzu in ka ce za ka raba Najeriya, amma ai baka san daga ina za ka fara ba. To shi yasa kaga, amma idan ba a fito ba aka nuna cewa akwai mutanen da suke son ainihin Najeriya ta zauna ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, kuma cewa akwai abun kirki da ake yi, to ba za mu samu cimma makasa ba. To shi yasa muka ce bari mu haɗa wannan taro don mu fito mu gaya ma duniya, tunda ka san duniya ce ta taru a nan a New York.
Dan ne fa wata ta gabatar da sunanta kamar haka:
Reverend Mrs. Folusọ Arunleba,
wadda ta ce tana cikin ƙungiyar Yarbawa ta Yoruba Nation, kana tana wakiltar 'yan asalin Najeriya, cewa take:
I say that one Nigeria is scam because the amalgamation of 1914 is a fraud.
Ta ce zaman Najeriya don kulalliya wata damfara ce, kasuwanci ne kawai ake yi da ƙasar, saboda yarjejeniyar shekaru 100 da ta haɗa ɓangarorin Najeriya wuri guda a shekarar 1914 ta ƙare a shekarar 2014, shekara 100 sun cika cif. To ko menene manufar Reverend Arunleba da ƙungiyarta ta Yoruba Nation da take zanga-zanga?
We want referendum now.
Muna buƙatar zaɓen raba gardama a yanzu. Ta ce ka je Najeriya ka ji abin da mutane ke faɗi. Ana kisan kakkabin ƙabila, ana kisan ƙari dangi. Buhari ya kawo mana Fulani daga wurare daban-daban na Afirka ta Yamma, suna ƙwace mana garuruwanmu. Babu wanda ya isa ya tsoratar da mu. Hassan Jibiya da ke jagorantar wancan zanga-zangar ya maida martani nan take yana mai cewa:
To a inda magana tsaro ce, gaskiya Arewa ma ta fi fama da matsalar tsaro. Su suna da matsalarsa, amma ba ta ma kai ta Arewa ba. Inda magana Fulani ce, wa'annan dai Fulanin da ake magana suna sace mutane, suna abubuwan da suke a ƙauyuka da birane. To gaskiya matsalar ta fi ƙamari ma a Arewa than a Kudu. Wato in ba faɗakarwa, sai mutane 'yan tsiraru su zo su ta sai da wato wasu maganganun da kuma ba abun ba haka yake ba.
Ɓangarorin biyu da ke zanga-zangar ki da son yadda Najeriya take zaune a yanzu, suna nan suna ci gaba da gudanarwa har sai baba ta gani. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.